This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sasha Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci, da fatan kuna lafiya. Maryam Dauda ce tare da Sarfila Hashim Gumel da sauran abokan aiki, muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau Alhamis 8 ga watan Agusta na shekarar 2024. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanan labarai.
To Maryam Muhammad Yunus, wanda ya samu lambar yabo ta Nobel, ya koma kasar Bangladesh yau Alhamis domin jagoranta gwamnatin lukun kwarya bayan murabus din tsoho Prime Minister. Yau Alhamis din da rundunar sojin Isra'ila ta sanar cewa dakaranta sun kai harhar ta sama kan mayakan Hezbollah a yankunan dama na kudancin kasar Lebanon. Haka kuma za a ji cewa zanga-zangan masu ra'ayin mazan jiya da 'yan sanda suke tsammani a wurare dama a fadin Birtaniya ba ta yi nasara ba yau Alhamis, yayin da masu zanga-zanga adawa da wariyar launin fata suka fito cikin lumana.
To a cikin shirin namu na yanzu za a ji cewa mutane sama da 90 sun rasa rayukansu sakamakon ambaliyar ruwa a jamhuriyar Niger. Dama a baya hukumomin kasar sun ja hankalin jama'a akan kiyaye zama a wuraren da ke tattare da hadarin ambaliyar ruwa. Bayan haka za ku ji cewa mutane 51 sun shiga hannun jami'an tsaro a jihar Plateau da ke Najeriya, ciki har da yara, bisa zarginsu da yin tarzoma da kuma daga tutocin kasar Rasha a yayin zanga-zangar tsadar rayuwa. Wani dan shekara 16 na daga cikin waɗanda aka kama.
Mun fito an ce ana zanga-zanga, ana mana satan ka kofar shagunan. Mun zo mana kada dukiyoyin wasu daga cikin masu zanga-zanga suna zagin 'yan sanda aka kama. Amma wasu ce wai na daga flag, wani ban daga ba.
Muna tafa da ƙarin bayani nan gaba. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Alhamis a wannan lokaci, yau ma muna nan tafa da shirin lafiya uwar jiki, wanda ya tattauna akan yadda gurɓacewar muhalli ke ci gaba da kawo koma baya a yakin da Najeriya ke yi da annobar cutar kwalara. Amma yanzu dai sai a gyara zama a saurari labaran duniya kashi na farko.
To jama'a, assalamu alaikum, da fatan an yi lafiya. Ga labaran duniya. Muhammad Yunus, wanda ya samu lambar yabo ta Nobel, ya koma kasar Bangladesh a yau Alhamis domin jagorantar gwamnatin rikon kwarya bayan murabus din tsoho Prime Minister Sheikh Hasina ta yi. Yunus, mai shekaru 84, ya sauka a filin tashi da saukar jiragen sama na Hasrat Hajjalal na Dhaka, a wani jirgin sama daga birnin Paris, kuma babban hafsan sojin kasar General Waka Uzaman da wasu manyan hafsoshin sojin ne suka tarbe shi. Ya samu furannin maraba daga magoya baya. A daren yau Alhamis ne ake shirin rantsar da shi a matsayin shugaban gwamnatin lukun kwarya ta kasar. Rikicin da ya fara ne da zanga-zanga adawa da tsarin rabon aikin gwamnati, ta kuma faɗaɗa zuwa babbar adawa ga tsawon wa'adin Hasina, wanda ke nuna zargin cin zarafin bil'adama da magudin zaɓe. Sama da mutane 300 ne suka mutu a makonnin farko na zanga-zangar. Yau Alhamis, rundunar sojin Isra'ila ta sanar cewa dakaranta sun kai harhar ta sama kan mayakan Hezbollah a yankunan dama na kudancin kasar Lebanon. Kamfanin dillancin labarai na Lebanon ya ce ɗaya daga cikin harharen da aka yi a garin Doha ya lalata wani gida, amma ba a samu asarar rai ba. Sojin Isra'ila sun kuma ce yau Alhamis sun kai sumame a yankin Rafah da ke kudancin zirin Gaza, inda suka shafa watanni suna fafata da mayakan Hamas. Haka zalika, jiragen yakin Isra'ila sun lalata wani wurin da 'yan ta'addan suka yi lugudan wuta a arewacin Gaza, inji sojojin. Kungiyar agaji ta World Central Kitchen ta faɗi yau Alhamis cewa an kashe wani Bafalastine ɗaya cikin tawagar ma'ajiyarta a tsakiyar Gaza. Kungiyar ta ce tana neman cikakkun bayanai game da mutuwar Nadi Salaut, kuma ta yi imanin cewa baya aiki a lokacin. A ɗaya bangaren kuma, rundunar sojin Ukraine ta sanar yau Alhamis cewa ta harbo makamai masu linzami guda biyu da Rasha ta harba da jiragen sama marasa matuƙa guda huɗu. Rundunar sojin saman Ukraine ta ce an kama jirgin ne a yankunan Kherson da Kirovohrad da kuma Odessa. Gwamnan Kirovohrad Andriy Rokovich ya faɗi a tashar Telegram cewa ba a samu asarar rayuka ba sakamakon hare-haren da aka yi a yankinsa. Gwamnan Kherson Oleksandr Prokudin ya ce baya ga harbo jirgin mara matuƙi guda ɗaya da aka harbo a yankin sojojin na Rasha sun kuma yi likudan wuta a wani gida a Kherson tare da lalata wasu da dama.
To kafin ku ji karashen labaran duniyar zamu leka bangaren rahotanninmu. A jamhuriyar Nijar ambaliyar ruwa ta haddasa mutuwar mutane sama da 90 yayin da dabban gidaje suka ruguje sakamakon ruwan sama da ake tafkawa kamar da bakin kwarya a ilahirin jihohin kasar takwas. Lamarin da ya samu hukunta ke gargadin jama'a akan bukatar kiyaye zama a wuraren da ke da hadari musamman a watan nan na Agusta da aka fi samun saukar ruwan sama fiye da kowane lokaci na damina. Wakilin muryar Amurka Sulaiman Munibarma ya aiko mana da wannan rahoton daga birnin Yamai.
Kananan hukumomi akalla 129 na jihohi 8 na Niger ne bala'in ambaliyar ruwa ya afkawa daga farkon watan Yulin da ya gabata kawo makon farko na watan Agustan da muke ciki. Sakamakon saukar ruwan saman da aka shafa shekaru da dama ba a sami saukar makamantansu ba a kasar. Lamarin da ya janyo asarar rayukan jama'a da dabbobi da ɗaya gefe dimbin dukiyoyi kamar yadda ministar ayyukan jin kai Aisa Lawan Wandarama ta bayyana a taron manema labarai. Tace gidaje 10,045 ne suka ruguje sanadiyar wannan bala'i, lamarin da ya raba mutum 137,156 da mahallansu, yayin da mutane 94 suka rasu, wasu 93 suka jikata, tare da haddasa mutuwar dabbobi 15,472. Haka kuma ambaliyar ta salwantar da ton sama da 17 na abinci. Da lalata gonakin da fadinsu ya haura hekta 2,763, ba idan wasu gine-gine da azuzuwan makarantu da suka fadi, kamar yadda a ɗaya gefe wasu suka kamu da cututtuka masu nasaba da ruwa. Ministar ta ce tuni gwamnati ta aike da kayayyakin abinci da kayayyakin samar da matsugunai na wucin gadi da dai sauran kayayyakin bukatu domin mutanen da abin ya rutsa da su a daukacin jihohi. Sama da milimita 100 na ruwan sama ne aka rinka tafkawa a 'yan kwanakin nan a yankunan karkara da birane, yayin da a wasu garuruwan aka kissa cewa ruwan da ya sauka ya kai milimita 250. Abanda ke jaddada mahimmancin gargadin da ma'aikatar hasashen yanayi ta yi a jajibirin damanar bana. Sakamakon hango yiwuwar samun ruwan da aka shafa gomman shekaru ba samu saukar irinsu ba. Wani dan farar hula Salisu Ahmadu da ya dawo daga wata tafiyar da ta kai shi jihohi akalla hudu ya bayyana min abinda ya gane wa idanuwansa.
Ruwan ya huce duk yanda kake tamani. Shekaru da yawa ba a yi ba ruwa irin wannan, kamar a yi milimetar 150 kuma a yi mahimmancin shi halo da mareci. Ko a birni aka iri wannan ruwan, siminti bai rike shi bare gidan laka. Mutane ba su da sanar daga ruwan nan ya zo su yi gaugawa su bar gidajen, fasko su ne gidajen da ke zuba musu ana samun mutuwa. Wannan ya kamata a ƙara tunatar da su.
Kawo yanzu jihar Maraɗi ce ke kan gaba a jerin waɗanda ambaliya ta fi haddasawa ɓarna, sai jihar Tawa da ke binta, yayin da jihar Zandar ke matsayin ta uku. Wata matsalar ta daban da ruwan saman ya janyo a bana ita ce yadda al'amarin ya lalata hanyoyin zirga-zirga a wasu yankuna, abinda ya sa ministan sukuri a nasa bangare jan hankulan matafiya akan bukatar yin taka tsantsan. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Sulaiman Munibarma, to shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga karshen labaran duniya.
Zanga-zangan masu ra'ayin madan jiya da 'yan sanda suka yi tsammani a wurare da dama a fadin Birtaniya ba ta yi nasara ba yau Alhamis, yayin da masu zanga-zanga adawa da wariyar launin fata suka fito cikin lumana. 'Yan sanda sun shirya yiwuwar faruwar wani tashin hankali a wurare 100 bayan shafe mako guda ana tashin hankula na rashin fahimta sakamakon wani harin wuka da aka kai kan wasu mata. Wuraren kasuwanci da yawa sun tuttoshe tagoginsu saboda tsoron abin da ka iya faruwa. Ƙungiyar yaƙi da wariyar launin fata da sauran ƙungiyoyi sun shirya zanga-zangar adawa don martani, amma mafi yawan wuraren sun samu titunansu ba tare da wani abin yin adawar ba. A London da Bristol da Oxford da Liverpool da kuma Birmingham, dimbin jama'a masu son zaman lafiya sun taru a wajen hukumomin ofisoshin da ofisoshin lauyoyi waɗanda suka kware a harkokin shige da fice, waɗanda aka yaɗa sunayensu a yanar gizo domin a kai musu hari. A karo na biyu mahaukaciyar guguwar Debbie ta afkawa jihar South Carolina akan hanyar ta zuwa gabar tekun gabas, inda mazauna arewacin jihar Vermont za su iya samun ruwan sama mai yawa a ƙarshen mako. Cibiyar da ke kula da guguwa ta ƙasa ta ce Debbie ta sauka ne da sanyin safiyar Alhamis a kusa da Bulls Bay da ke South Carolina. Ana sa ran guguwa za ta ci gaba tafiya a kan tudu tare da yaɗar ruwan sama mai yawa da kuma yiwuwar ambaliya har zuwa tsakiyar tekun Atlantic da kuma arewa maso gabas a ƙarshen mako. Ana sa ran ambaliyar ruwa mai yawa a sassan arewacin jihar South Carolina har zuwa ranar Juma'a da kuma wasu sassan jihar Virginia. Mahaukaci guguwar Debbie ta fara tasowa ne a matsayin mataki na ɗaya a ranar Litinin a gabar tekun Pasha na Florida.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake komawa bangaren rahotanninmu. Rundunar 'yan sandan jihar Plateau a Najeriya ta cafke mutane 51 da take zargi da haddasa rikici a garin Jos, lamarin da ya kai ga sace dukiyoyin jama'a, sannan kuma wasu suka yi ta daga tutocin kasar Rasha da sunan zanga-zangar fadakar da gwamnati akan tsadar rayuwa a Najeriya. Wakiliyar muryar Amurka Zainab Babaji na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoton.
Waɗanda rundunar 'yan sandan ta kama sun hada da matasa da ƙananan yara masu shekaru ƙasa da 15, wanda tuni ta tasa ƙeyarsu zuwa kotu. Kotun kuma ta umarci a tsare su a gidan gyara hali don ci gaba da shari'a. Wannan mai suna Kadimullah Zakariya, mai shekaru 16, 'yan sandan sun zarge shi ne da ɗaga tutar ƙasar Rasha.
Mun fito an ce ana zanga-zanga, ana mana satan ka kofar shagunan mu. Mun zo mana kare dukiyoyin wasu daga cikin masu zanga-zanga suna zagin 'yan sanda aka kama mu. Amma wasu sun ce wai na ɗaga flag, wani ban ɗaga ba.
Shi ko wannan yaro wanda ya ce shekarunsa 10 yana cikin waɗanda 'yan sanda suka kama suka kuma masa tambayoyi.
Na ji ana yaniya ne na fito sai na ana gudu, kuma na fara gudu sai aka buga min sanda ka sai na wadi na ji an kama.
Amma an ce yana ba da kuɗi saboda yara su fito su je su yi ɓarna koya.
Na ji dai yana ba su kuɗi
a wajen wa ka ji?
Don muka gangara zo nonon ni da abokanai na mun je an mun ga ana raba musu kuɗi sai muka horo da gudu.
A nan akwai wani da ya karba kuɗi a hannu a idon ka?
A nan a
kuma kai ma ka je karba ai ko?
Ni ban taɓa zuwa zanga-zanga ba.
So kai ka ji wai akwai wani da yana ba su kuɗi?
Amma kai baka ga lokacin da ake bayarwa ba?
Ni da muka zangaro yi abokanai na mun gani.
Kaga kuɗin ana bayarwa? In ka gan shi za ka iya gane shi kenan.
Kakakin rundunar 'yan sandan jihar Plateau DSP Alfred Alabo ya hori ɓata gari da su guji baje hajjarsu a jihar Plateau.
I'm sending a stern warning to all troublemakers and enemy of the state to please take care and leave Plateau state alone.
Jami'in hulɗa da jama'a da gwamnan jihar Plateau ya sanya a jasta arewa Nura Shehu ya ce sun yi mitin da masu ruwa da tsaki don tabbatar da zaman lafiya a garin na Jos.
Matsalan nan daga matasa ne, sannan kuma matasan ana zargin wasu sun shigo waɗanda ba 'yan jihar Plateau ba domin su tada tarzoma.
To bayan wannan tattaunawan kun samu kun fara faɗakar da al'umman jihar Plateau musamman ma 'yan cikin garin Jos domin su yi la'akari da irin waɗannan ɓata gari da suke shigowa domin kar a samu wani tashin hankali da yamutsi da zai sake mai da mu baya kuma kan zaman lafiyan da muka samu?
Alhamdulillahi jiya an yi zama da duk shugabannin matasa da wasu ma matasan direct a babban masallacin garin Jos karkashin jagorancin shi mai girma mai martaba sarkin wasai, kuma waɗannan matasan sun yi wa al'umma da gwamnati alkawari da za su tsaya tsayin daka su tabbatar da cewa duk wani wanda ya taso ko ya yunkuro ko baƙo ko ɗan gari za su tabbatar da cewa sun riƙe shi, sannan sun nemi jami'an tsaro sun miƙa shi a hannunsa. Kuma sun tabbatar ma da sarkin wasai da kuma gwamnatin jihar Plateau da in Allah ya yarda in dai a Jos ne kwa faɗin jihar Plateau ba za a ƙara jin irin wannan abin ya faru ba.
Har ya zuwa lokacin hada wannan rahoto dai dokar hana fita na nan a garin na Jos daga karfe 6 na yamma zuwa karfe 12 na rana. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
A gaida Zainab Babaji, to har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Bayan haka a koda yaushe za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. A makonni biyu da suka gabata, hukumar kare yaduwar cutuka ta Najeriya NCDC ta sanar da cewa yawan mutanen da suka mutu sakamakon cutar kwalara ya kai mutum 300, yayin da ake zargin mutum 3,623 sun kamu da cutar a jihohi 34 da babban birnin tarayya Abuja. Gurbacewar muhalli na daga cikin manyan dalilan da ke haddasa kwayar cutar kwalara a cikin al'umma. A dalilin haka ne yasa shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai magana akan yadda gurbacewar muhalli ke ci gaba da kawo koma baya a yakin da Najeriya ke yi da cutar kwalara da ke kawo amai da gudawa, da kuma irin ayyukan da ma'aikatar duba gari ta Najeriya ke yi don magance hakan. Duk a hirar da abokiyar aiki na Madina da ta yi da shugaban ma'aikatar duba gari ta Najeriya Dr. Yakubu Baba, ga kuma yadda hirar tasu ta kasance.
Yanzu ana halin fargaba a wannan ƙasa, domin an ce jihohi wajen 32 ne ke fama da annobar cutar kwalara. Wani mataki kuke ɗauka kan wannan?
An kika duba tarihi a ƙasar London, an taɓa samun wannan cuta ta kwalara? Kuma wannan cutar ta faru ne a London saboda yanayin hanyar ruwan sha da ya haɗu da hanyar yanda bayan gida yake wucewa. Sai ya kasance mutane suna shan ruwa wanda yake ya gurɓata da ainihin bayan gidansu, shi yasa ya kawo wannan kwalara ɗin. Abin da yake faruwa kuma duk a Najeriya ɗin ma shi ne, shi muhalli duk abin da ka bashi in ya tashi shi yake sake dawo maka da shi. Lokacin rani muka sharar mu muka tashi za mu zubar da ita a duk yanda muka ga dama, muka tashi bayan gida duk yanda muka samu sai mu je mu bayan gida. Shi yasa ita wannan cutar kwalara January ta fara, lokacin da ruwan farko ya sauka, yana sauka duk waɗannan abubuwa da muka yi sai ya ɗiba sai zuba shi a cikin rafi da kuma magudanar ruwan mu. Mutanen mu na karkara sun dogara da wannan ruwan sha ne wajen da za su sha, su dafa abinci, su wanki, su komai. To daga nan yake farawa. Yawanci guraren da suka zama endemic, abinda muke cewa endemic, kullum sai an samu wannan kwalara din. Zaka ga guri ne da communities ne wanda dama suka yi dependent da wannan.
Aikin ku ne dama tabbatar da an tantance ruwa da mutane za su sha. To me ya faru?
Me ya faru a Lagos? In ka duba topography, abinda muke cewa yanayin ƙasa na Lagos, shi ana ce waterlogged ne. To in ruwa yayi yawa, abin da yake faruwa shine yakan yi raising wani abu da muke ce masa water table. Ruwan da yake ƙasa yakan tafi sama, sai a samu abin da muke kira underground water infiltration. Sai a samu relationship tsakanin yadda muke yin bayan gida da yadda source na ruwan mu yake. A duba garance, wanda shine abin da muka yi ta yi a Lagos. An muka je mu gida muka ga cewa yi gidan akwai an samu kwalara cases mutum ɗaya mutum biyu. Abinda muke sai mu tambaya ina maguda, ina ne yadda kuke yin bayan haya. An suka gaya mana sai mu samu neighborhood kamar gidaje guda biyar da suka yi surrounding, sai mu samu kananzir kowanne muka je sai mu sa kwalba ɗaya. Washe gari muka zo za mu yi buruwan mu a gwada. An mun ji warin kananzir, to mun san daga can ya taho. In ba mu ji wani babu daga nan, so har sai mun yi gaba ɗaya. Dama dokar mu abinda ta ce baka gina yadda za ka yi bayan gida da yadda za ka samu ruwa kusa-kusa, at least ana so a samu mita 100 radius
tsakaninsu.
So wannan yana ɗaya daga cikin factor da ya kawo abunan outbreak na Lagos shine an samu raisin na water table, aka samu contamination na water sources. So abinda muke a Lagos shine yana faruwa. Minista na environment na muhalli karamin minister, to abinda ya fara sawa mi shine sai ce to mu tafi Lagos mu je mu dauko sample na ruwa da na abinci, saboda wannan dama ruwa da abinci su ne suke transmitting cholera. Batun gaskiya da muka zo muka dubo wayannan samples sun guda 200 da muka karbo, kashi 80 daga ciki positive sun kasance akwai wannan cutar cholera din a ciki. To me muka yi a matsayinmu tare da ma'aikatanmu da suke karamar hukuma a Lagos da wanda suke jaha da kuma mu federal, sai muka putin akwai abin da muke cewa five dimensional approach toward cholera control measures. So na farko shine mun yi confirming daga abinci daga ruwa. Second abin da muka yi minister mu ranar da aka yi World Environmental Sanitation Day, sai launching intervention a Lagos State. Ministry of Environment tare da mu da experts mu sai muka yi deploying simple chlorination measures, sai muka yi providing chlorine and the PPP, sai muka tafi muka yi massive chlorination na water sources. Wato ita cutar cholera ba ta da ƙarfi, to shi yasa akwai abin da muke cewa chlorine. Shi wannan sinadarin chlorine shi suke amfani da shi a water board ma. In aka gama conventional water treatment yaje daga nan yaje nan yaje nan, last abin da ake yi shine sai a sa masa chlorine, to duk zai kashe cutocin da suke ciki kafin distribution. To abin da muke yi mu sai mu tafi, tunda mu ma'aikatan duba gari ne, abin da aka koya mana shine in yanzu kana da rijiya sai rijiyar ka ya kasance is contaminated with cholera, to abin da zamu je mu shine bayan mun yi taking sample sai mu je mu chlorination. Ya zamu yi wannan chlorination din sai mun je mun tabbatar da menene volume na ruwan da yake ciki, yawan ruwan, sai kuma mu calculation mu ga nawa ne chlorine din da za a yi amfani da shi da zai iya kashewa. Sannan is a gradual process, abin da muke yi local tukunya shi muke samu sai a sami yashi sai a sa chlorine din a ciki, sai a samu abin da ake amfani a yi tatar kwakko sai a zuba sai a daure sai a sami igiya sai a mixing chlorine din da yashin, sai mu saka shi deep inside rijiya sai a rufe ta 48 hours. Bayan awa 48 in kika zo kika ebi ruwan kake ga is free, to sai mu declaring wannan well din certify for human consumption. So sannan an muka lura kuma rijiyar lining dinta shine yake ka wannan underground infiltration din, sai mu advising masu gidan sir enforcement so that ba za a samu wannan underground infiltration din ba. So yana daya daga cikin abubuwan da ma'aikatan mu har yanzu abinda suke ta yi kenan a Lagos. So na farko kenan. Sannan na biyu aikin mu ne na duba gari, in aka samu outbreak na cholera abinda ake fara yi shine sai a yi isolation camp. Ba a hada masu cutar cholera da masu majinyata, akan bude musu wajensu ne daban. Shi wannan wajen aka dalilin da yasa is highly infectious, shi mai cholera yakan yi gudawa ne. Gudawar cholera zaka ga kamar an dafa shinkafa ta dafu ta yi ruwa ta zama gwate, to haka zaki gani yana yin gudawa. Kuma mai cholera bai ma san yana yin gudawar ba. Sannan in yana yin amai, ne mai ƙarfi, abinda muke ce masa considerable sound and volume. So abinda ya zama mahimmanci a wannan camp din, abinda su ma'aikacin jinya suke yi shine su tabbatar cewa sun yi replacing ya ruwan da yake zubarwa. To shi yasa mu aikinmu a nan shine sai muke ba da bokitai na karban kashi graduated, zaki ga 1 mil 2 mil depending on saboda mi majoring, sai mi assigning officers din mu, kuma duk lokacin da ya bayan gida ko ya kashi sai ai disinfecting, saboda in ba aka bar shi haka kuda zai zo ya fece. Once kuda ya fece kuma zai je sake abunan. Abinda kuma do muke yi shine saboda mu kare mara lafiyar da kuma ma'aikatan jinyar, saboda su kansu ma'aikatan jinyar are part of the environment, mu za mu protecting din su. Ya muke mi protecting din su shine sai mi putin abinda muke cewa disinfection station a camp din, kafin ka shiga camp din. To in kai ma'aikacin jinya ne in ka zo kafin ka shiga sai ka wanke hannu, wannan hannun ruwan da chlorine da komai, sannan mu feshe ka sai ka shiga. Kana shiga sai ka sa kayan aikin ka sai ka tafi wajen majinyaci. Al'adar mu ne kuma duk yadda aka yi mara lafiya ya zama bai da lafiya, dan uwan ka ne, zaki ga mutanen mu suna so su zo su duba ka. Tunda al'adar mu dole ne aikin mu ne mu tabbatar mun yi protecting din su, while su zo su duba ka ba su kai maka cuta ba kuma ba su fita da cutan ba. To shi yasa kana zuwa sai mu wanke ka mu feshe ka kafin ka shiga, in ka fito mu wanke ka mu feshe ka kafin ka wuce. To wannan duka muna kiran wayannan measures ne da muke na putting control na shi kwalara.
Masu sauraron mu, kada ku sha'afa, shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka, kuma duka abin da zamu iya dauka kenan a cikin shirin. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku, ni Hawwa Umar ke cewa ku tare mu a wani makon dauke da ci gaban shirin. Muta lafiya.
Madalla a gaida Hawwa Umar, yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email.
Sakon mu na farko a yau ya fito daga Shehu Adamu Jau, ya ce tabbas zanga-zanga da tutar rashi da wasu masu zanga-zangar matsin rayuwa ke a Najeriya babban laifi ne. Domin dai da a ce a rashi zanga-zanga ke faruwa, da ba su yi da tutar ƙasar mu ba. Kuma ai, hannun wani baya ɗibar ma wani miya, sannan kuma ai kowa da hannun shi yake takumi. Sakonmu na gaba ya fara da sallama, ya ce matakin da masu zanga-zanga suka ɗauka na ɗaga tutar Rasha yayin zanga-zanga, hakan abin tur da Allah wade ne, domin ƙasar Rasha ba za ta iya kawo Najeriya sauƙin rayuwa ba. Duba da yadda ƙasashen Sahel kamar Niger, Mali da Burkina Faso har yanzu matsalar tsaro da tsadar rayuwa bai kai ba. Sakonmu na ƙarshe a yau cewa hakika biyu a bayyane take, sanin kowa ne cewa janye tallafi da ma kuma rufe kan iyakar ƙasa da gwamnatin ƙasar mu Najeriya ta yi shi ne babban ummal a ba'isin dukkan abin da ke faruwa. Kuma ko duniya shaida ce, mun yi amanar cewa da gwamnatin ƙasa za ta rissina akan waɗannan ababa guda biyu wajen dawo da su tafarki madaidaici, to wallahi da ƙasa za ta zauna cikin lumana da kwanciyar hankali. Sako daga Sani Gulla, Kampala, Madam Madori a jihar Jigawan, Najeriya.
To madalla, kafin mu yi sallama da ku ga takaitattun labaran duniya.
To a takaice, Muhammad Yunus wanda ya samu lambar yabo ta Nobel ya koma ƙasar Bangladesh yau Alhamis domin jagorantar gwamnatin riƙon ƙwarya bayan murabus ɗin da tsohuwar Firaminista Sheikh Hasina ta yi. Yunus mai shekaru 84 ya sauka a filin tashi da saukar jiragen sama na Hasrat Sheikh Jalal na Dhaka a wani jirgin sama da ke birnin Paris, kuma babban birnin babban hafsan hafsoshin sojan ƙasar General Waka Usman da manyan hafsoshin sojan ne suka tarbe shi, ya samu furanni na maraba daga magoya baya. Yau Alhamis, rundunar sojin Isra'ila ta sanar cewa dakaranta sun kai har ta sama kan mayakan Hezbollah a yankuna da dama na kudancin kasar Lebanon. Kamfan dillancin labarai na Lebanon ya ce ɗaya daga cikin har-haren da aka yi garin Doha ya lalata wani gida, amma ba a samu asarar rai ba. A ɗaya bangaren kuma, rundunar sojin Ukraine ta sanar yau Alhamis cewa ta harbo makamai masu linzami guda biyu da Rasha ta harba da jiragen sama marasa matuƙa guda hudu. Rundunar sojin sama Ukraine ta ce an kama jiragen ne a yankunan Kherson da Kirovohrad da kuma Odessa. Zanga-zangar masu ra'ayin mazan jiya da 'yan sanda suka yi tsammani a wurare dama a faɗin Birtaniya ba ta yi nasara ba yau Alhamis, yayin da masu zanga-zangar adawa da wariyar launin fata suka fito cikin lumana. 'Yan sanda sun shirya yiwuwar faruwar wani tashin hankali a wurare wajen ɗari bayan shafe mako guda ana tashin hankula na rashin fahimta sakamakon wani harin kwada aka yi wa wasu 'yan mata. Wuraren kasuwanci da yawa sun tattoshi tagoginsu saboda tsoron abin da ka iya zuwa ko kuma abin da ka iya faruwa.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu, sai kuma an jima da daddare idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin Sarfila Hashim Gumel da ya taya na gabatar da shirin, da Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa shirin ta kuma ba da umarni, da ma injiniyan mu Cedric Franklin, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai a dakaci shirin yau da gobe.